This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da mita 25 da kuma mita 60. Ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa ta kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Niyya da Dalar da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali ce tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama jin labarin duniya, za ku ji ta bakin babban lawyer Hassan Liman akan ko adalci ne a fidda alkali ba tare da an yi masa bayanin dalili ba. Za ku ji abin da ya sa direbobin manyan motoci da ke gudanar da hidimominsu tsakanin kasar Kamaru da birnin Enugu a Najeriya suka tare ko kuma aka kwace musu wato motoci har na tsawon mako guda. Gwamnatin jihar Adamawa ta gudanar da wani taro akan matakan tsaro. Dukka muna da ƙarin bayani an jima kaɗan.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Hukumomin ƙasar Morocco sun ce a hukunci ƙasar Belgium ta nemi taimakon ƙasar wajen gano wani babba da ake zargi yana da hannu dumu-dumu a harin da aka kai a birnin Paris, yayin da aka dakatar da komi a birnin Brussels, kuma 'yan sanda suke ci gaba da bada himma wajen gano mutane da ake zargi da ta'addanci. Wata sanarwa daga birnin Rabat ta ce Sarki Philippe na Belgium ya nemi haɗin kai sosai wajen Sarki Mohammed a ci gaba da farautar Salah Abdussalam, wadda har yanzu yake aka kasa gane shi bayan tsallaka zuwa Belgium daga Faransa jim kaɗan bayan hare-haren da aka yi a birnin Paris ranar 13 ga watan nan. A makon jiya, ƙasar Morocco ta baiwa 'yan sandan Faransa bayanai da suka kai ga kashe Abdulhamid Aboud, wadda ake zargi shi ne ya kitsa hare-haren na Paris. A halin da ake ci kuma, Amurka ta halashe takobi za ta yi aiki da ƙawayenta wajen murƙushe ƙungiyar ISIS bayan jerin hare-hare da ƙungiyar ta kai a ƙasashen waje inda ba ta da iko kamar Siriya da Iraki.
Jiya, Litinin Prime Minister Ingila David Cameron ya yi ta yin tallafawa Faransa a ci gaba da farmakin da take kawa 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar Daesh ko ISIS a Siriya. Ya ce zai nemi amincewar Majalisar Dokokin ƙasar wani lokaci a cikin wannan makon, domin Birtaniya ta shiga sahun yaƙi da masu iƙirarin yin jihadi. A lokacin wata ziyara da ya kai birnin Paris, Prime Minister England ya gaya wa shugaba Francois Hollande cewa jiragen yaƙin Faransa suna iya amfani da wani sansanin mayaƙan sama na Ingila a tsibirin Cyprus wajen ƙaddamar da hare-hare a kan muradun ƙungiyar Daesh ko kuma ISIS. A ci gaba da rangadin da yake yi, yana yin shawarwari da shugabannin ƙasashen duniya akan yaƙi da ƙungiyar ta ISIS. Yau Talatan nan ake sa ran shugaban Hollande zai gana da shugaban Amurka Barack Obama. Daga bisani zai je birnin Moscow domin ganawa da shugaban Russia Vladimir Putin.
Amurka ta aza takunkumi kan wasu manyan mutane jami'an gwamnati hudu 'yan ƙasar Burundi waɗanda ta ce sun taimaka wajen rudani da ake fama da shi a ƙasar da ke yankin Afirka ta tsakiya. Shugaba Barack Obama ya dauki wannan matakin ne jiya Litinin ta wajen amfani da umarni ko dokar da ake kira ta shugaban ƙasa. Wannan mataki ya shafi har da ministan tsaro Alan Bunyoni da kuma mukaddashin daraktan 'yan sanda Godfroid Bizimana da kuma tsohon daraktan hukumar leƙen asiri Godfroid Niyombare da kuma tsohon ministan tsaro Cyril Ndayerukiye. Amurka tana zargin Bunyoni da Bizimana da laifin jagorancin cin zarafi da kuntatawa masu adawa da shugaba Pierre Nkurunziza. Ta ƙara da cewa Iyombare da kuma Ndayerukiye sun taimaka wajen haddasa rudani a Burundi lokacin da suka yi ƙoƙarin yi wa shugaban ƙasar juyin mulki cikin watan Mayun bana. Umarnin da shugaba Obama ya bayar zai yi ɗaurin talala kan ƙadarorin mutanen nan hudu a duk inda Amurka take da iko. Ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Turai wato EU da kuma ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka AU su ma sun aza takunkumi kan waɗannan mutane hudu.
Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Turai, ministocin harkokin kuɗi na ƙasashen da suke cikin ƙungiyar da suke amfani da takardun kuɗin euro sun amince a bai wa girka dala miliyan 2,000 da miliyan 100 a zaman wani ɓangare na yunƙurin ceto ƙasar daga matsalolin tattalin arzikin da ta shiga, bayan da hukumomi a birnin Athens suka zartar da wasu matakai na tilas da zumariyan garan bawul ga tattalin arzikin kasar a makon jiya. Jiya Litinin a hukunce kungiyar ta EU ta amince da shirin bayan da majalisar dokokin girkan ta amince da sabbin matakai na tsuke bakin aljihun gwamnati da suka hada da ƙara kudin haraji da biyan haraji akan barasa da biyan kudin amfani da hanyoyi da kuma takaita tallafin da gwamnati take baiwa waɗanda suka gaza biyan gidajen da suke ciki.
Hukumar tsaron cikin gida ta Amurka tana kare kanta cewa za ta fa iya tantance ƴan gudun hijira daga Syria waɗanda suka nemi mafaka a nan Amurka. Ba mummunan harin ta'addanci da aka yi a Paris har an ji jama'a ma'aikatar suna cewa gwamnonin wasu jihohin Amurka waɗanda suke son su ki karɓar ƴan gudun hijiran kan dalilan tsaro cewa fargaba da suke yi ba ta da tushe. Da yake magana da manema labarai ta wayar tarho jiya Litinin, mukaddashin sakataren ma'aikatar Alejandro Mayorkas ya ce yana da kwarin gwiwa za su tabbatar wa gwamnonin cewa babu wani dalili na fargaba. Gwamnonin wasu jihohi fiye da 24 suka ayyana tirjiya na karɓar ƴan gudun hijira daga Syria a jihohin nasu, bayan da aka gano cewa ɗaya daga cikin mutane da suka kai hari a Paris an ta'adda ne da ya saci jiki ya bi ƴan gudun hijira da suka yi gudu daga yaƙi da ake a ƙasar ta Syria. Gwamnonin sun nemi da a kawo ƙarshen shirin sake tsugunar da ƴan gudun hijiran kimanin 10,000 daga Syria a nan Amurka baɗi. Muhawara da ake yi a nan Amurkan shigen wadda ake yi a ƙasashen Turai cewa karɓar baƙin hauren yana iya jefa tsaron ƙasashen cikin haɗari.
Labaran duniya kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Idan kuna biye da mu a shirinmu na ɗazu, babban lawyer Hassan Liman ya fara yi mana fashin baki akan dangantakar cin hanci da harkar shari'a da ake yi wannan da ake yi a ci gaba da wannan hira. Abokin aikin Musa Habu Imam Aliyu ya tambaye shi shin rashin adalci ne a fidda alkali ba tare da an yi masa bayani dalili ba.
A saba sadida yawancinsu yadda ake tafiyar da kawo da su daga kan aiki, yadda na sani shi ne in aka kawo kuka a kan wani alkali a rubuce yawanci ake kawo, to za a nemi wannan alkalin a ce ya rubuta amsa a kan zargin da ake masa. In ba a gamsu da wannan amsansa ba, to sai a kawo da shi daga kan aiki. To kuma harka ta shari'a harka ce mai wuya, domin in waɗanda ake musu shari'a sun fita fili sun nuna cewa wannan alkalin da fa ya zauna yake musu shari'a su ba su yarda da shi ba, ba su amince da shi ba, yana nuna son kai kiri-kiri, kuma an yi bincike an tabbatar da haka, to akan gaskiya ya kamata a kawo da shi. Amma sai fa an tabbatar da cewa yana yin abin da ya saba wa ka'ida ta shari'a da kuma rantsuwansa da mai
shari'a. To Hajjat Liman, idan aka tafi aro akwai laifin aka gaya wa duniya mun cire alkali wai ne saboda ko ga korafi ko ga zargi wani abu saboda shiruɗin sai aga kamar cewa ana rufa-rufa.
A to ai Hajjat Sahaba, kamar inda na maka bayani mataki kashi biyu ne. Na farko in aka yi bincike aka ce alkali kaza da yake shari'a na zaɓe an same shi ko ana tuhumansa, to tsakaninsu su waɗanda suka kai wannan ƙarin da kuma waɗanda ake ƙarin ana sanar da su mun kawo da alkali kaza bisa ga dalili kaza, shi kuma alkali za a sanar da shi ga dalilin da yasa za a kawo da kai daga kan wannan aikin da kake yi.
To
domin ba a yi haka yawancin sai ita shugaban kotun da take naɗa wannan mutane, wato president na court of appeal, ta sanar da wannan alkalin za ta kira su ma ta ce to ga abin da ake tuhumin ka akai. A sanina bisa ga yadda system ɗin yake tafiyarwa ake tafiya da wannan aikin, yawanci ma za a kira su to ga tuhuma kaza me za ka ce, waɗansu daga cikinsu ma alkalin za su ce to tunda akwai zargi a kaina ni zan bar wannan aikin a naɗa wani alkali daban.
To a kana da masaniya abin da sa aka cire alkalin kotun sauraron ƙararrakin zaɓe na jihar Rivers aka sa wani daban?
Ni personally ba ni da masaniya, amma zargin da aka yi aka fitar aka yi rubuce-rubuce a jarida a Najeriya shi ne an ce wai wai fa aka ce ina tabbatar bisa ga abinda aka karanta shi aka ce ana tuhuman shi don cewa ya nuna a fili yana son hada kai daga ɗaya daga cikin wanda yake suka kawo shari'a gaban shi wayansu daga cikin da wanda ban san waye a cikin su ba shin wanda ya kara ne ko kuma wanda aka yi karansa wannan ba sani ba amma an ce ana tuhuman sa ya nuna alaman cewa ya hada kai da ɗaya daga cikin su zargin da aka yi wa alkalin kenan
to tunda ya kai har aka cire shi akwai alamar cewa ko da gaskiya ko shi ya amince ko kuma don zargi da ake masa baka gan cewa bangaren shari'a akwai bukatar ayi wannan bayani in ba an yi shuruɗin nan kaman ba a yi wa alkali adalci wadda aka yi kara da wadda ake kara kaman ba a musu adalci ba
eh to haji sabo wannan bayanin da kai gaskiya ne amma yawancin abubuwan nan ba ma a Najeriya ba ko a kasashe waɗanda suka ci gaba fiye da Najeriya yawancin bincike na harkan tafiyar da shari'a ba a cika yin shi bayyana a fili ba kasashe kaɗan-kaɗan ne a nan Afirka an ka ɗauka gada ne ta fita fili take yin wannan abubuwan ta ce ga masu shari'a sun yi kaza ga masu shari'a sun yi kaza amma yawanci binciken da ake na masu shari'a an fi yin sa a cikin siri domin suna da hukuma na musamman na hukumar masu tafiyar da ayyuka na masu shari'a wato National Judicial Council
eh Haji Hassan mun muke nufi sakamako bayan an yi bincike a sirce ko a ba tare da jama'a sun sani bayan an yi bincike sai a ga a duniya
sabu a sani na hukuma wanda take tafiyar ko take gudanar da wannan ayyuka wannan alkalin alkalai na Najeriya shi yake shugabantar wannan a duk lokacin da ta yi zamanta har ta gama zamanta in aka yi hukunci akan kowane ɗaya daga cikin alkali kamar naɗa alkalai ne ana ba da sanarwa a Najeriya a ce alkali kaza an masa ritaya ko an kore shi aiki bisa ga hujja kaza baka misali kamar lokacin da aka zargi mai shari'a Talba a Najeriya da kuma wani mai shari'a Thomas Garon a Najeriya wanda wannan ana tuhumar sa cewa yayi abin da ya saba wa doka shi Talba shi kuma wace mai shari'a na ran an ce lokacin da yake shari'an zabe ne a jihar Osun yayi abin da bai dace ba na shari'an zabe duk an ba da bayani an ba da sanarwa irin laifukan da suka yi to saboda hakan nan bayanin cewa ba a ba da sanarwa ba haka yake ba ji sabo ana ba da sanarwa
babban lawyer kenan yake mana bayani gwamnatin jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya ta gudanar da wani taro akan matakan tsaro kamar yadda wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko da rahoto
to sai dai kuma a jawabinsa gwamnatin jihar Adamawa Senator Muhammadu Bindo Maru Jibrilla ya ce nan ba da jimawa bane jihar Adamawa za ta dauki bakoncin wani babban taro da za a gudanar game da haka tsaro a Najeriya to amma da farko ya roki al'umman jihar ne da suke sa ido game da abubuwan da ke kai komo
na roke ku don Allah mutanen Adamawa kowa ya mayar da hankali yanzu kowa police din kanshi ne in Allah ya rana da sati biyu Najeriya za su haɗu a Adamawa za mu yi wannan summit domin ba komai ba domin talakawa Adamawa ne da talakawa arewa da mutanen Najeriya
baya da ga shugabannin addini da na al'umma haka nan kuma kungiyoyin da ke tallafa wa jami'an tsaro a yaki da masu tada kai baya na Boko Haram da suka hada da maharba da kuma yan sintiri wato yan banga da ma yan kato da gora wato civilian JTA ba fa ba su a baya ba Alhaji Bako Alkurna commander yan sa kai na civilian JTA ya ce za su ci gaba da bada nasu gudumawa to amma kuma ya ma bayyana wasu matsalolin da suke fuskanta ne na rashin samun tallafi daga gwamnatin jihar
so yana da kyau jami'an tsaron mu kamar yanda da muke checking a fara yin checking akan titi mashigan gari ba cikin gari muke nufi ba kamar jabilamba duk mota na zai shiga ai checking kamar akwai fofore muna da checkpoint a dinga checking numan kam dama uwa uba ne kowa ya san da wurin ana yi kuma muna samun nasara a wurin fiye da yanda ake samani kamar numan muna samun mutanen banzan nan kamar sengere footy road sai dai mu muna roƙuwa gwamnati ta kula da mu muna da mata da yara ta bar mu karazube kuma aikin nan inda dan kudi ne ba za mu yi ta ba domin Allah mu muke amma muna bukatan kulawa
ba dai ma kammala taron ba sai da mukaddashin komanda rundunar sojoji na 23 da ke Yola Kanar AA Popular ya ma mika jadawalin wasu sunayen kungiyar Boko Haram da gwamnatin Najeriya ke nema ruwa a jallo
the photographs will be placed in various places to be given to media.
Bari na yi amfani da wannan dama ne mika maka ya mai girma gwamnati wannan jadawalin da ke dauke da hotunan gungun Boko Haram da ake nema ruwa a jallo kuma duk wani wanda ya ga ɗaya daga cikin su to ya taimaka ya sanar da jami'an tsaro amma abin mamaki ne ciki ko har da ƙananan yara to fa dole ne mu hada hannu domin magance ayyukan ta'addanci a Najeriya.
Anybody that could identify among these Boko Haram terrorists, that the information could be given to us so that we pick them in time before they cause damages in our society.
A cewar komandan rundunar soji na 23 da ke Yolan, kamar yadda al'umma ke nunawa, jihar Adamawa kawai yanzu ta ma fuskanci hadarin kunan bakin wake kusan su hudu a kasar watanni biyar, lamarin da ya ja asarar rayuka masu dimin yawa, yayin da wasu da dama kuma har yanzu ke kwance suna jinya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Kafin ku ji dalilin da ya sa direbobin manyan motoci suka rufe hanya ko kuma aka rike motocinsu tsakanin ƙasar Kamaru da birnin Enugu a Najeriya, a ci gaba da shakata da wannan waka ta kanna.
Jahar Kano wa alan waka na mutan Kano wa mai jimirin amon wake a gurin jama'ar Kano wa ba zauna lafiya zai kulla alakar ɗan Kano wa musa ga zamantaka da makwabta ɗan gefen Kano wa musan dangantaka mai karfin dan uwa ɗan uwa jami'a mai muku addu'a ku hau kai shari'a ku kau da hatsaniya ku hau turba bisa gaskiya
Maryamu Iba
motoci da suke jigilar kayayyaki akan wata babbar hanya tsakanin Bamenda a kasar Kamaru zuwa birnin Enugu na Najeriya sun aje motocinsu ko kuma an kwace motocin a Kamaru domin sun nuna rashin amincewa ga musguna musu da karbar kuɗi daga hannunsu da suka yi zargin cewa hukumomin kasar Kamaru din suna yi ba bisa ka'idar doka ba. Direbobin sun ce an kama shugabanninsu da dama. Wakilin muryar Amurka a birnin Yawande kasar Kamaru, Moki Edwin Kinzeka ne ya aiko mana da wannan rahoto. Wani jami'in kungiyar direbobin manyan motoci mai suna Tambe Eno ya faɗa cewa an kama wasu daga cikin 'yan kungiyar domin suna zanga-zanga nuna rashin amincewa ga musguna musu da jami'an sojan kasar Kamaru suke yi, da ya zargin cewa sukan buƙaci direba ya biya dala 500 a zaman cajin dankarawa mota kaya fiye da kima bayan koda askelin auna motoci ba sai shi yace saboda haka ne aka kama mu aka hana motocin nasu wucewa.
We are here for 1 week standing here stress 18 people are locked in the cell because when this thing happened on Wednesday last week we were here till Friday on Monday.
Yace sun yi mako guda suna tsaye a wurin. Yace mutane 18 aka kulle a lokacin da al'amarin ya faru a ranar Laraba. Yace sun kasance a wurin har zuwa ranar Juma'a. A ranar Litinin yace shugaban kungiyar su da sauransu suka taru a Manfe suka je ofishin DO. Yace suna ta rera waƙar cewa suna son zaman lafiya a ba su motocin su. Daga nan sai sojojin Kamaru suka kama shugaban kungiyar su da wasun su suka kulle. To amma Peter Tie inde jami'in gwamnati mafi girma a Manyu wani gari da ke kudu maso yammacin kasar Kamoru yace an kama direbobin ne domin sun yi kokarin mamaye ofishin su yace
actually invaded the office with the intention of taking over the office in fact they blocked all the ways into my office when I was out for a meeting that is why some of them were arrested we had about 50 persons and we asked them to go away those who went away were not arrested
yace a zahiri ma sun kutsa ofishin ne da niyyar mamaye shi sun rufe hanyar da ke shiga ofishin a lokacin da ya tafi wajen wani taro yace dalili kenan da yasa aka kama wasu daga cikin su yace sun kama kimanin mutane ko kuma direbobi 50 suka ce da sauran da su tafi waɗanda suka yi tafiyar su ba a kama su ba to amma waɗanda suka nuna taurin kai da nufin hana jama'ai gudanar da ayyukan su sune aka kama hada-hadar kasuwanci suna tafiyar hawainiya a yankin inda kasar Kamaru ke jigilar kayayyakin abinci da ƴaƴan lambu zuwa Najeriya ita kuma Najeriya take jigilar wasu kayayyakin masarufi zuwa kasar Kamaru wannan babbar hanya da bankin raya kasashen Afirka ya bada kwangilan ginawa ko kuma gyara ta da za ta ci dala miliyan 423 an kammala aikin kimanin kashi 95 daga cikin 100 jami'an kasar Kamaru ne suka bada izinin a rika amfani da ita kafin a kammala aikin gyara ta domin galibi akan sha wahala wajen wucewa ta wannan wuri saboda rashin kyawun hanya ba tare da bin sabuwar hanya ba to amma kuma direbobin da suka ga cewa babu skelin auna nauyin motocin su sai su rika dankarawa motocin su kaya fiye da kima a saboda haka wasu jami'an lura da sufurin motoci na kasar Kamaru sukan karbi cin hanci Mbaga Kome wani jami'i ne da ke lura da hanyoyi a yankin yace ko da yake ba su da skelin auna manyan nauyin motoci suna iya gane motar da aka dankarawa kaya fiye da kima yace suna da niyyar ceto sabuwar hanyar daga lalacewa
when you see their trucks the parts of engines are under those are the things which are too heavy up is only biscuits mattresses and so on when you pay
yace idan kaga manyan motoci injina da sauran karikitan mota suna karkashin ta yace waɗannan abubuwan ne suke da nauyi wannan hanya bangare ne na manyan hanyoyin da aka yi shekaru 30 ana kokarin ginawa daga birnin Ikon Najeriya dake gabar tekun Atlantika zuwa birnin Mombasa mai tashar jiragen ruwa na kasar Kenya dake gabar tekun India babban hanya idan aka kammala za ta kai tsawo ko kuma nisan kilomita 6300 Waka bakin mai ita aka ce tafi daɗi ga kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraron mu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Murya America. Ni magana Bashir Computer daga nan Maiduguri da Kano State Nigeria. Nigeria. Ina so na ba da ra'ayina dangane da kiran da dattawan inamarai suke yi kan cewar UN suke kokarin kafin liyafar waɗannan mutane ba da sa hannu suke da alhamdulillah hakika wannan ya da ƙarfafa zamantakewar mummukanmu 'yan Najeriya sakamakon yanayin yadda waɗannan matasa suka fito suke tana al'amari to iyayensu sun ce ba da dare su ba ne don haka ina so na yi amfani da su. Wannan dama da mutum kira a gare su waɗannan masu ƙoƙarin wannan abu da cewa su sani Najeriya da mu da su ɗaya ne wa ɗaya uba ɗaya aiki dan haka su daina wannan al'amari domin da a zo a zauna aiki na wannan ƙasa. Alhamdulillah mun samu gwamnati da inganci ta ta General Muhammadu Babu Buhari wanda yake ƙoƙarin iyawarsa domin kai da Najeriya ga gaci. Kuma in suka duba su kansu akwai al'umma a yankin arewan nan da kowane dango da safo namu na nan Najeriya. To da wannan in suka kalla zai sa su kyautata wa kowane nema jama'an mu da suke area su suke zaune domin Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. Kuma muna fatan Allah ta zaunar da Najeriya lafiya ya haɓaka ta kawo cigaba ko'ina. Allah ya taimaki shugabanninmu ya ba su nasara a cikin al'amuran da suka sami cigaban Najeriya. Na gode mai magana Bashir Computer daga nan Madobido Kirgan Mankano State Najeriya a huta lafiya su ke.
Assalamu alaikum sashen Hausa na mura Amurka. Sunana Nuhu Muhammad a ƙaramar hukumar ke ta fana siyar shawa Kamba local jama'at a Kebbi State. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'u. Muna Amurka ina yi ma mutanen Kogi ta'aziyya da abinda ya gaskiya mutanen Kogi mai rashin gwarzo mai hakika mai sarkar da rayuwarsa dan takarar gwamnan jihar Kogi na jam'iyyar na APC. Ubangiji Allah ya ranshe shi, Allah ya mishi rahama, Allah ya ba iyalansa hankuri. Ba da bayan haka ina yi man shugaban ƙasar mu fatan alheri wato Muhammadu Buhari yadda ya je yanan lafiya. Ubangiji Allah mishi, Allah mishi shi lafiya. Mai magana Nuhu Muhammad a ƙaramar gwamnati ta fana siyar shawa a Kebbi State.
Assalamu alaikum muryar Amurka. Mai magana Yusuf Jalla mai hula. Ina jajantawa jama'an Kogi game da rasuwan Prince Abubakar Audu. Allah ji kanshi, Allah ya sa mutuwa hutu ne. Ku huta lafiya daga Yusuf Jalla mai hula ƙaramar kuma fadi jihar Taraba.
Kafin mai sallama ga takaitattun labarai.
Hukumomin kasar Morocco sun ce a hukunci kasar Belgium ta nemi taimakon kasar wajen gano wani da ake zargi yana da hannu dubu dubu a hare-haren ta'addancin da aka yi a birnin Paris, yayin da aka dakatar da komi a birnin Brussels. Kuma 'yan sanda suke ci gaba da ba da himma wajen gano mutane da ake zargi da ta'addanci. A wata sanarwa daga birnin Rabat ta ce Sarki Philippe na Belgium ya nemi haɗin kai sosai wajen Sarki Mohammed a ci gaba da farautarsa da Abdulsalam. Jiya Litinin Prime Minister Ingila David Cameron ya yi ta yin tallafawa Faransa a cigaba da farmakin da take kaiwa kan 'yan yaƙin sa kai na ƙungiyar Daesh ko ISIS a Siriya. Ya ce zai nemi amincewar Majalisar Dokokin ƙasar a wani lokaci cikin makon nan domin Birtaniya ta shiga sahun yaƙi da masu iƙirarin suna jihadi. Amurka ta aza takunkumi kan wasu mutane hudu 'yan ƙasar Burundi waɗanda ta ce sun yi taimaka wajen ruɗani da ake fama da shi a ƙasar da ke yankin Afirka ta Tsakiya. Shugaba Barack Obama ya ɗauki wannan matakin ne jiya Litinin ta wajen amfani da umarni ko dokar da ake kira ta shugaban ƙasa. Wannan mataki ya shafi har da ministan tsaro da muƙaddashin daraktan 'yan sanda da tsohon daraktan hukumar leƙin asiri da kuma tsohon ministan tsaro.
To sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu masu sauraro za ku ji wani sabon shirin. Yanzu dai nan kusan ƙarfe 2:30 na dare ne a agogon Washington DC. Kuma a madadin sauran abokan aiki Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri a wani lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.